mama kine Yesu ya bara jininza Fansami ya nadam Turara nara tubapa Alherin sananan Alherin sarebi nani Dukan raju wata Yesu ya bada jinsa Pansari ya nada Turanda nakar beshi Alherin sanarin Alherin sa natarani Dukan raju wata
of my life.